Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Fatan an muni lafiya. Hadiza Kari ce tare da Ibrahim Almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa al'ummar musulmi na mazhabar Shi'a a kasashe daban-daban na bikin karrama ranar Ashura a yau 10 ga watan Muharram, yayin da a jamhuriyar Niger, 'yan Shi'a suka gudanar da nasu bikin tare da safi a birnin Yamai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam Hussein.
Ranar da aka kashe Imam Hussein suka maida ta ranar cika-ciki, a yi tuwo, a ci, a ƙoshi, a yi murna, a yi farin ciki. Alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka a kanta, manzo Allah ya yi kuka a kanta.
Sannan za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu fasinjoji uku suka rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya Juma'a nan a Lagos.
Unfortunately, the first responder from the state fire service and others got here before we got here, and they rescued one person alive, two were recovered dead.
Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatun lafiya fadin Amurka na kira ga cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka CDC a takaice da ta dakatar da canjin da ta yi game da tsarin yin gwajin cutar corona. Gamayyar kungiyoyin kiwon lafiya na manyan birane a fadin Amurka da manyan jami'an kiwon lafiya na kananan hukumomi da na birane waɗanda ke wakiltar dubban kananan ma'aikatun lafiya ta aika da wasiƙa jiya Juma'a zuwa ga shugaban cibiyar ta CDC da kuma ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a ta Amurka ta roƙon cewa cibiyar ta CDC ta dakatar da shawarar da ta yanke ta daina gwada mutanen da suka yi mu'amala da wuraren da akwai corona ko kuma mutane masu cutar muddin basu nuna alamar kamuwa da cutar ba. Kungiyoyin na kiran da cibiyar ta maido da tsarin nan na gwada irin waɗannan mutanen koda ko basu nuna alamar kamuwa da cutar ba. A halin da ake ciki kuma, ƙasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita, yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta ɗage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5. Gwamnatin wadda ta ce ci gaba da jinkirta jarrabawar na iya illa ga makomar ɗaliban na shirin gudanar da jarrabawar a faɗin ƙasar daga ranar 1 ga watan gobe. Bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar wata kungiyar ɗaliban da ba su son a gudanar da jarrabawar yanzu, ta kuma nuna goyon bayanta ga shirin jarrabawar ta wajen cewa dole fa a ci gaba da harkokin rayuwa, ta kuma kara da cewa babu yadda ɗalibai za su yi asarar shekara ɗungum. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko jiya Juma'a ya yi barazanar katse dukkanin hanyoyin da kasashen Turai ke amfani da su a fadin kasar ta Belarus muddin aka kakaba takunkumi ma kasarsa. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai wani kamfanin sarrafa madara, Lukashenko ya ce zai hana kasashen Turai makwabta ratsa cikin kasarsa don kai kayan sayarwa zuwa kasar Rasha, sannan zai karkatar da kayan sayarwa na Belarus waɗanda a halin yanzu akan yi amfani ne da tasoshin jirgin ruwa na ƙasar Lithuania wacce mamba ce ta EU don kai su wasu ƙasashen. Lukashenko ya kuma ce ya ba da rabin sojojin ƙasar umurnin kasancewa a shirye, kuma da shi da shugaba Vladimir Putin na Rasha sun cimma yarjejeniyar cewa sojojin ƙasashen biyu wajen tunkarar duk wata barazanar ta fito daga Turai. Yawan bankaɗo harkokin muggan kwayoyi da kuma yadda farashin kan titi na kwayar methamphetamine ya yi ƙasa a faɗin yankin kudancin Asiya wannan shekarar na nuna cewa cutar COVID-19 bata yi wani tasiri sosai ba wajen tsaida yaduwar miyagun kwayoyi a yankin, duk da rufe kan iyakoki da aka yi. Idan ma da wani abu sabo da aka gani, to shine cewa kullar cutar ta corona ta sa irin matukar dauriyar da kungiyoyin safarar muggan kwayoyin da suka karaɗe faɗin ƙasar Myanmar ke da ita ta fito fili a cewar ƙwararru. muna ganin babu abin da ya sauya a shekara ta 2020. Ma'ana har yanzu safarar muggan kwayoyi na karuwa kamar yadda aka yi ta gani cikin 'yan shekarun da suka gabata. Abinda Jeremy Douglas, babban shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da laifuka masu nasaba da harkokin kwaya a kudancin Asia da Pacific, ya gaya wa muryar Amurka kenan. Ambaliyar ruwa ta halaka mutane akalla 45, sannan ta raba mutane sama da 226,000 da muhallansu a jamhuriyar Niger a wannan satin, a cewar jami'ai a yau dinnan Asabar. Kwashe kwanaki da aka yi ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin yammacin Niger ya sa kogin Niger ya cika ya batse, wanda hakan ya kai ga tsaye da kusan komai a yammai babban birnin kasar.
Madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a yayin da al'ummar musulmi na mahasbar Shi'a a kasashe daban-daban ke bukin karrama ranar Ashura a yau 10 ga watan Muharram, a jamhuriyar Niger 'yan Shi'a sun gudanar da nasu bikin ɗazu da safe a birnin Yamai domin nuna juyayin zagayowar wannan rana da ke daidai da wacce aka kashe Imam Hussein, ɗaya daga cikin jikokin Annabi Muhammadu tsira da amincin su tabbata a gare shi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimanu Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ranar 10 ga watan Muharram rana ce da al'ummar musulmi ke dauka a matsayin ranar sallar Ashura ko kuma sallar cika ciki. Sai dai 'yan Shi'a a nasu gefe na daukar wannan rana a matsayin ta nuna juyayen kisan Imam Hussein. Dalili kenan idan irin wannan lokaci ya zagayo, sukan gudanar da muzahara dukkan su sanye da bakaken tufafi don nuna bakin ciki akan faruwar wannan al'amari. Kamar yadda abin ya gudana a yau a nan Yamai, Sheikh Ahmed Salisu Lazare shine shugaban 'yan Shi'a na kasa baki daya.
Watan kisan Imam Hussein aka maida shi watan tabbastaka, watan annishuwa, watan farin ciki. Ranar da aka kashe Imam Hussein suka maida ta ranar cika ciki, ayi tuwo a ci a koshi ayi murna ayi farin ciki. Alhali rana ce da dukkan annabawa sun yi kuka akan ta, manzo Allah ya yi kuka akan ta, yan gidan manzo Allah sun yi kuka akan ta tun kafin ranar ta zo. To shi muke haduwa mu yi jaje mu yi kuka wa manzon Allah da dukkan mabiyansa da dukkan ma duniya ta mutuntaka akan abin da ya faru, wanda shi yake ci gaba da faruwa tun daga wancan lokaci har abin da yau muke fama da shi anan kewaye da mu, irin na Boko Haram, na barayin shanu da ake ta fadi na ƙarya, da masu garkuwa da mutane, da yan ta'adda iri-iri, wanda da shi muke yau har sun shigo mana har cikin gida. Misali yau shekara 5 ko 6 suka wuce, ira abin da ya faru a Karbala aka aikata akan me mabiya gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Zaria, aka kashe mamalan yaya 6, Sayyid Ibrahim al-Zakzaki hafizahullah yayansa 6, matasa yan jami'a, wasu sun kare karatun jami'a, wasu na cikin karatun, duk aka kashe su don a tada hankalin sa. An zo a Sokoto an tsorata mu, an je a malumfashi an tsorata mu, me ake nufi?
Amma gafta wasu na ganin kamar kudin nan 'yan Shi'a kuna da matsala, kuna son tashin hankali, shi yasa ba a shiri tsakanin ku da mahukunta a kowace kasa.
Masha Allah, alhamdulillah. Ai wannan tambaya ta zo daidai. Yau a duniya ana fama da kungiyoyin ta'addanci daban-daban. Ashe abin cika shin an samu dan Shi'a guda ɗaya cikin su? Wallahi babu. Mu a cikin mu ba mu yarda a zub da shinin kowa ba. Abinda Imam Ali ya karantar da mu, i kokari ka kare dalilin da zai sa makiyinka ya rasa yatsarsa, ba yatsa ba, kan yatsarsa, ko da akan wannan kai zaka rasa hannuwanka duka. Laifin mu muna cewa shugabanni su ne zalunta bayin Allah.
A nan wani matashi Muhammad Shafi Maman na ganin ya zama wajibi masu rajin kare haƙƙin dan adam su shiga wannan gwagwarmaya don ganin an kawo ƙarshen zalunci a ko ina a duniya.
Ba rana bace ta wanda ya taddanganci 'yan Shi'a kawai, rana ce ta dukkanin wani dan adam wanda Allah ya sa tausayi a zuciyarsa. Ba ranar murna ba, to shine makasudin watan haduwar mu wannan rana, kuma a duk duniya ana yi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaimanu Barma. Kamar da kuka ji a rahotannin da suka gabata, wasu fasinjoji uku sun rasu sakamakon wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya auku jiya Juma'a nan a Lagos. Ga wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, da ƙarin bayani.
shi dai wannan jirgi ya fadi ne a wani gida da ke unguwar Ikeja, a inda kuma direban sa da mataimakin sa da kuma wani fasinja da ke cikin jirgin dukkanin su suka halaka. Bayanan da hukumar bada agajin gaggawa jihar Lagos ta fitar ya nuna cewa mutane uku ne a cikin jirgin. Shedon gani da ido dai sun bayyana cewa dan take mutane biyun suka rasu a jiya, a inda na uku kuma ya cika asibiti bayan da aka garzaya da shi asibitin koyarwa na jami'ar jihar Lagos domin samun magani. Malam Ibrahim Farunlawi shi ne babban jami'i da ke wakiltar hukumar NEMA a jihar Lagos, inda ya bayyana cewa
unfortunately the first responder third state fire service and others got here before we got here, and they rescued one person alive, two were recovered dead.
Yace a jiya lokacin da hatsarin ya auku, jami'an kwana-kwana su ne suka fara zuwa gurin, kafin daga bisani kuma jami'an bada agajin gaggawa suka iso. A lokacin da muka iso dai an cece mutane mutum guda daga hatsarin, a yanda guda biyu suka rasu nan take. Binciken da na gudanar dai ya nuna wannan jirgin sama mai sauka angulu na dauke ne da alamun wani kamfani mai suna Corum Aviation, kuma ya fado ne a raba wani gida da ke unguwar Ikeja bayan da ya taso daga birnin Port Harcourt. Da kokarin jan tabakin hukumomi masu lura da sauka da tashin jiragen sama a kasar Yacitira, wani jami'i da baya so ambaci sunansa da ya ce nan gaba kadan za a fitar da bayanai game da abinda ya jawo wannan hatsari. Sai dai a bangaren sa, babban darakta a hukumar bada agajin gaggawa a jihar Lagos Lasema Dr. Olufemi Oke Osanye Tola ya ce ya ce kawo yanzu mun tabbatar wa al'ummomin da ke zaune a wannan yanki da hatsarin ya faru cewa ba wani abu da zai faru gare su. Ha kuma tuni muka kwashe barbashin wannan jirgi domin a gudanar da bincike ta bangaren masu binciken hatsarin jiragen sama. Tun da farko dai wanda suka ga lokacin da wannan hatsari ya faru sun bayyana cewa jirgin ya yi ta shawagi tare kuma da zubar da man fetur a sama, alamun da ke nuna cewa jirgin na cikin wani matsala. Wannan tsohuwa dai tana daya daga cikin wanda ke zaune a wannan gida da hatsarin jirgin saman ya faru.
I was inside. All of a sudden, I heard the sound, the blast, I should call it blast. It was so loud.
Tace ina cikin gida kawai sai na ji bam, haka kuma na ga wuri ya turnike da hayaki ko kuma ya yi duhu. Nan da nan na kidibe, sai daga baya na san abin da ya faru. A kasari dai kamfanin hakan man fetur ne ke amfani da jiragen helicopter domin daukar ma'aikata da ke kaiwa da komowa a cibiyoyinsu da ke kan teku. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Nigeria.
To a gaida Babangida Jibril. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin kashi na farko na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na 14 daga zuri'ar Fulani Sullubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu, da kuma masu son jin tarihin wanda ya gaje shi mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu, wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sullubawan ne ya fito, wanda hasali ma dan uwansa ne wato mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. To bari mu fara da kashi na ɗayan na maimaitin amsoshin masu son jin tarihin sarkin Kano na 14 mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake daga baya na saurare, to har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Me za a ce game da tarihin mai martaba sarki?
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, shi martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu an haife shi a shekarar 1961, kuma ya yi karatu na boko, ya yi karatu na addini. Karatun boko ya yi makaranta primary ya fara a Kano, sannan ya tafi Kaduna makarantar St. Anne's, sannan daga nan ya tafi Lagos ya je ya shiga King's College. Daga King's College ya dawo ABU ya yi degree a economics, kuma har ya fara degree, ya master's degree, sannan ya fara koyarwa a jami'a. Daga jami'a kuma ya tafi banki, Icon Merchant Bank. Bayan
jami'a kenan,
jami'ar Ahmadu Bello. To bayan ya fara aiki a Icon Merchant Bank, daga baya ya fahimci cewa kuma lokacin da ma yana aiki a Icon Merchant Bank ya yi karatuttuka na littafai na addini a wurin manyan malamai a Kano, irin su Malam Mahmud Umar wanda ya zama limamin waje, da su kamar kakansa alkali Kuliya Alkali wanda yake Grand Kadi ne na Kano, masanin shari'a kuma ya yi limamin Kano. To dai ya yi karance-karance littafai daban-daban wanda ake asoro a wurinsu, kuma ya tafi Sudan ya karanta shari'a, ya samu first class a degree din sa na shari'a a Sudan. So kaga duk wannan abarin karatun addini da karatun boko, duk kowanne yayi daidai gwargwado da zai samu cewa yana da ido akan wannan, kuma ya haddace Qur'ani. So wanda littafai da ya karanta na addini, saboda haka ya yi aikin banki a Icon Merchant Bank, ya tafi ya je UBA, daga UBA ya tafi First Bank ya yi executive director, daga First Bank yana executive director aka yi masa MD, yana MD na First Bank mai dadewa aka yi masa gwamnan Central Bank. So kaga duk a aikace shi dai ma'aikacin banki ne, da kuma koyarwa da ya a jami'a, kuma shi mutum ne makaranci. Saboda haka lokacin da aka fara da jingimin shari'a ta lokacin Ahmed Sani Yarima, ya yi rubuce-rubuce da yawa, kuma duniya ta saurari irin abubuwan da yake faɗa, wanda har ta kai ya samu saɓani da wasu malamai suka rinka maganganu, wanda duk kusan abubuwan da ya faɗa a kan wannan lokacin sun zo sun faru saboda hangen nesa da ya, kuma shi ne mutumin farko da ya fara kare shari'a a jaridar Guardian, ya yi rubutu a jaridar Guardian. Saboda yana aiki a banki a wannan lokacin, dole kuma dama yana rubutu a jarida, saboda haka yana yi dole su buga. So kaga kuma yazo aka yi ta wannan muhawara, mu kanmu akwai lokacin da muka samu sabani da shi akan abin da ya shafi abubuwan da Ahmed Sani Yarima yi. To ya yi rubuce-rubuce akan wannan, ya je tarurruka da aka yi akan shari'a, ya kawo ra'ayika, kuma mutanen da aka yanke musu hukunci shi ma ya kawo sabanin, ya kawo da hujjoji na fiqh da aka samu a sharhi Muktasar da sauransu, duk ya kawo maganganunsa, wanda yake daga baya dole wa'annan mutanen da aka yanke musu hukunci an zo an sake su a kotun da shari'a din da aka yi appeal. So kuma a wannan shi babban ra'ayinsa da ya rinka nunawa cewa me zai sa wannan gwamnoni na arewa su ta maganar kawai abubuwan da suka shafi hukunci na haddi a shari'a, kuma ba za su yi mulki yadda ya kamata ba, ba za su kawo abubuwan ilimi ba, ba za su kawo maganar lafiya, maganar tattalin arziki. To a wannan ya ta samun takaddama da su, kuma yanzu gashi mun zo mun gani cewa duk wannan abubuwan da aka rinka faɗa na shari'a a jihohin nan namu na arewa yanzu ma an daina.
Wannan ta fuskar watakila aiki da ka bayyana kenan, ko kuma aikace-aikace da ya yi, da kuma rubuce-rubuce da matsaya da ya ringa ɗauka akan wasu al'amura musamman da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma addini. Ta fuskar sarauta kafin ya kai ga sarkin Kano, akwai makamai ko kuma wato naɗa-naɗa na fada da ya samu ne?
To ai kamar wancan ɗin ma ba mu gama ba, ai abin da ya a bankin Najeriya ba a taɓa yin gwamnan banki irinsa ba a tarihin Najeriya. Saboda ko Akin Wumi Adesina wanda yake MD ne yanzu na African Development Bank ya faɗa, shi mai martaba lokacin da yana gwamnan banki ya mai da Central Bank, ya ba da abin nan muhimmanci ga abubuwan cigaba, wato development. Saboda haka ya fito da abubuwa na taimakawa makarantu, na taimakawa kananan masu sana'a da sauransu, duk shi ya kawo su a Najeriya, na hana rugujewar banki saboda kuɗi da ake wurinsu, ya fito da AMCON, ya fito da NYSAL, duk wannan shi ne. Saboda haka shi yasa ya zama a lokacin da yana gwamnan Central Bank, duk duniya shi ne Central Bank Governor number one na duniya. banda na Afirka, banda na Najeriya. To kaga a wannan ya fice babu aikin da ya tasiri kamar aikin gwamnatin bankin Najeriya, kuma ya tabbata cewa economy din Najeriya ya tsaya akan abun su na kaidojin economics. To kaga wannan ba karamin gudunmuwa bace da samun cigaba da akai, kuma wannan ne ya fito da shi a duniya. Duniya ta san shi, aka karbe shi, ya zama muhimmin mutum. Har akwai wata shekara da aka sa shi a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya. To kun ga wani mutumin Kano da ya taba samun wannan.
To sai kuma an so shin tambayoyin su ma masu sauraron mu da daman gaske da suka sake bukatar jin tarihin mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. Idan masu tambaya na baya da ma waɗanda suka sake yi na saurare, har ila yau dai ga Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samu daga Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu, an nada dan uwansa Aminu Ado Bayero. Watakila me za a iya cewa game da tarihin rayuwar shi Alhaji Aminu Ado Bayero?
To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, shi dan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ne. Saboda haka ya taso a gidan sarki, kuma duk abin da ake yi ne a yan sarki an masa wannan tarbiyyar daidai gwargwado, kuma yana da kusanci da kakansa mai babban daki. Ita ta kula da shi tunda ta yaye shi yana hannunta, kuma ya saba da ita da duk wasu abubuwa da ake na ɗabi'un gidan sarki ya sani. Kuma Allah ya taimake shi ya yi karatu wanda aka saba yi a zamani, har ya je jami'a ya yi digiri, ya fara aiki a kamfanin ɗan Kabu, wanda nan ma ya je ya koyi abubuwan da suka shafi jirgin sama. So ka ga shi ma ya daidai gwargwado, ya san me duniya take ciki, kuma yayi mu'amala da manya, ya zauna da su. Kuma duk mutum da ka sani wanda yake a san shi, ya san cewa mutum ne mai martaba mutane, mai girmama mutane. Saboda haka ya gani ana a gidansu. Kuma bayan ya yi aiki a kamfanin Kabo, ya zo an nada shi ya yi rike sarautu, ya rike sarautar misali dan maje, ya yi sarkin dawakin Zakariya, ya yi wambai, ya zama cewa hakimi na da Allah, ya yi hakimi na cikin gari. Kuma abubuwa da ake yi da yawa tun lokacin mahaifinsa da kuma lokacin da shi Salikan Muhammadu Sanusi na biyu ya zo, yana cikin abubuwan da suka shafi fada sosai, har ma ya zama cewa shi ne shugaban kwamiti na daba na fada. Saboda ya san tsare-tsaren yadda daba take, kuma saboda zama da mahaifinsa da ya daɗe na yin sarauta tare da mahaifinsa duk ya gani. Kuma kamar yadda muka sani ne, shi kansa mahaifinsu bai so ya saka su ba sai da mutane suka fara magana cewa ya za a yi bisa 'ya'yansa ba. To alhamdulillah, daga baya kuma duk da suka kai lokacin da ya ga ya fahimci cewa ya kamata su shiga harkar sarauta, saboda a rike ta, a rike martabarta, sai an koya yan baya da suka koya duk ya sassa su a ciki, kuma suka rike wannan abun da kuma mutane da girmama su da martaba su. Daga nan girman gidan da rike al'umma, duk wannan sun koya a wurin mahaifinsu, kuma shi ma ya koya, kuma yana da wannan, kuma sun yi zaman arziki da mutunci da shi kansa Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Kuma kamar yadda ka ji a kafafen yaɗa labarai magana da aka baza a duniya, ya ce duk wanda Allah ya ba wa kowa ya bi shi a zauna lafiya, tun da dai ba yaƙi yaƙi ba, abu ne Allah ya kawo shi. Saboda haka shi ma duk mutanen mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi mutanensa ne, gida ɗaya ne, ƴan uwa ne, sarautar ɗaya ce. To kaga a nan kuma ya zo ya ci gaba da daidai iya fahimtarsa, daidai abinda zai iya shi ma zai yi, da kuma manufofinsa shi ma wanda yake zai kokari ya ɗabbaka.
Mai martaba Sarkin Kano Aminu Ado Bayero zai kama shekara nawa yanzu?
Shi ma ɗan 1961 ne aka haife shi. Shekaransa ɗaya, watannin haihuwa ne da suka bambanta. So kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu, duk haka dai aka yi rayuwa, kowa ya san kowa. Kuma idan ba ka manta ba, a yi lokacin da yana sarki da ya zo ya masa sarauta wambai, shi mai da shi wambai ko ya dawo da shi a cikin gari municipal. So kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bucin, ko duk tafiyar da zai yi tare suke yi da sarki, kamar yadda marigayi yake tare da su mai unguwar Munduba da sarkin Fulani Jaidanawa, to shi ma haka yake tare da shi mai martaba na yanzu da kuma dan mura. To kaga duk abin da ya shafi wannan kuma da yanda ya gani ana a gidansu al'adu ne yanda za a tafiyar da mutane duk ya sani. Saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan ansoshin. Kafin mu dawo kuma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso da bamu ƙarasa muku ba. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da kuma injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ana ci gaba da rade-rade da hasashen kungiyar da za ta iya kasancewa sabon mazauni ga shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa na kungiyar Barcelona Lionel Messi, a yayin da manazarta ke ganin Manchester City ta Ingila ce ta fi dama akan sauran kungiyoyin da ke zawarcin dan wasan. Kungiyar PSG ta kasar Faransa ta dade tana tattaunawa da mahaifin Messi wanda shine jami'in kasuwancinsa, haka kuma ta sabunta tattaunawar a yan kwanan nan akan yiwuwar komawarsa kungiyar, kuma har ta aike masa da bukatar a rubuce a ranar Talata da ta gabata. A dai bangaren kuma kungiyar Juventus ta kasar Italiya ma ta soma shiryawa tare da tanadin makudan kudade na shiga fagen dagar samun Messi ta yadda za ta kafa tarihin hada shi kungiya daya da Ronaldo. A wannan karshen mako ma ana ta baza rade-rade da rahotannin da ke tabbatar da cewa Messi na matukar bukatar barin kungiyarsa ta Barcelona, a yayin da ita kuma kungiyar take bukatar ci gaba da zamansa tare da ita. Barcelona dai ta kafe akan cewa Messi ba na sayarwa bane, a yayin da kwantaragin sa zai kai har zuwa karshen kakar wasanni mai zuwa. To sai dai ta yi ta iya sayar da shi idan ta sami makudan kudaden da suka kai euro miliyan 700 da ke kunshi a yarjejeniyar sayansa da ke cikin kwantaragin nasa. Hukumar wasan kwallon kwando ta NBA a Amurka ta tabbatar da dawowa da buga wasanninta a yau Asabar, bayan da ta jingine wasannin a ranaku uku a jere domin nuna damuwarta akan harbin Jacob Blake. 'Yan sanda sun harbe Blake bakar fata mai shekaru 29 a ranar Lahadin da ta gabata a Kenosha ta jihar Wisconsin, lamarin da ya haifar da zanga-zanga ya kuma sabunta fafutukan nan ta rayuwar bakar fata na da muhimmanci. Kwamishinan hukumar ta NBA Adam Silver da Michelle Roberts, babban daraktan kungiyar 'yan wasan NBPA, sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a. Suna cewa an gudanar da wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin 'yan wasan NBA da masu horar da 'yan wasa da shugabannin kungiyoyi akan matakai na gaba na bai ɗaya da za a ɗauka na goyon bayan yaƙi da wariyar launin fata da tabbatar da adalci. Za a soma fafata babbar gasar tennis ta US Open ta bana a ranar Litinin mai zuwa a birnin New York na Amurka, a wani yanayi da ba sabon ba. Wannan ne karon farko da za a fafata babbar gasar tennis ta Grand Slam tun sa da annobar coronavirus ta dakatar da al'amura a fadin duniya. Zaratan 'yan wasa da dama ba za su sami damar fafata gasar ta bana ba, duk da yake dai akwai shahararrun 'yan wasa da suka hada da Novak Djokovic da Serena Williams da Andy Murray. Za a fafata gasar ta bana ne ba tare da 'yan kallo ba kamar yadda aka saba sakamakon annobar ta coronavirus, haka kuma za a gudanar da gasar ne cikin tsauraran matakan kariya. Mai rike da kambun gasar a bangaren maza Rafael Nadal da Bianca Andreescu da kuma Roger Federer na daga cikin zaratan 'yan wasa da ba za su fafata gasar ta bana ba sakamakon matsalolin rashin lafiya da suke fama da shi, hadi da mace ta farko a duniyar tennis Ashley Barty da kuma zakarar Wimbledon Simona Halep. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
A halin da ake ciki kuma kasar India ta shiga tsaka mai wuya kan koshin ta bari a gudanar da jarrabawar ɗaliban kwalejojin injiniya da likita, yayin da ake fama da annobar corona a daidai kuma lokacin da ya kamata a gudanar da jarrabawar wadda ta dage har sau biyu ga ɗalibai wajen miliyan 2.5.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ta misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa, sai kuma Dan Brown da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke muku ban kwana a huta gajiya. Ma assalamu.